أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا كبرك مدسادوا وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قباء دكراتمنا عمدة الأحكام واللفاوة إمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى يو منا بير قوات الربيع الأول هجر منزا الله صلى الله عليه وسلم على قمك زوا مدينة جبو دي 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 هون دي أربعين دي أكو وان دي 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 شاء دي قوات أكتوبا أكلن دي بطول جبو بيو دي إشرين دي idan ba manta ba muna cikin babi wanda yake mana bayani al-biyu ilmanihi wa anha cin kai sai da sayarwa wanda shari'a ta haramta da ayyinsu mun tsaya a hadisi na karshe na kalkashin baban hadisi na 253 kamun mu shiga cikin karatun mu na so na yi wa kaina da ƴan uwa wata takaitaccen nasiha akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama menene wajibin mu game da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wajibin mu game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne mu so shi kuma mu faddala shi mu fifita shi akan soyayya kowa da kowa wannan shine wajibi game da kowanne kowanne da musulmi daga cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tilas zakatan mu sai sun karkata akan shi shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mi tasirantu da ayyukan shi da halayyar shi da abinda ya karantar washi sallallahu alaihi wasallama wannan idan muka yi haka shine zan mu tabbatar lalle muna son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka leka cikin alqur'ani zan mu gani cikin suratul tauba ubangiji yana mana bayani akan wajibcin soyayya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji yake cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ubangiji yana bayani in dai ya kasance iyayenku da diyanku da ƴan uwanku da matanku da ƴan uwa da dukiyoyinku dukkan su wa'annan da kasuwancinku kuna fifita su akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to dan haka ku dan jinkirta har sai Allah ya zo da al'amarin shi shine azabar shi kuma ubangiji har abada ba ya shiryar da wanda suke fasikai ba kuma can a cikin suratul ahzab ubangiji yana mana bayani annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim lalle annabi yafi fifi darajar shi da kimar shi da yanda ya kamata mu bashi soyayya ta kamata yayi ta limka wani wanda yake cikin mummunai ko kuma wani daga cikin zuri'an mu ko wani wanda muke wannan muke soyayya da tare da shi ko wanda muke mu'amala tare da shi ta yau da gobe haka idan muka koma bangaren hadisi zan mu gani hadisin da Umar bin al-Khattab ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzon Allah la anta habbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai komi soyuwa a gare ni in ba karan kaina Allah ba. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce ma Umar, la wallazi nafsi biyadi hatta akunu ahabbu ilayka min nafsika. Yace har yanzu baka da imani, na rantse da wanda raina yake hannun shi, har yanzu sai ya kasance kahi son kahi so na akan kanka, a lokacin nan imanin ka zai cika. Umar yake cewa a lokacin nan yake cewa manzo Allah, al'ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Yace a yanzu wallahi manzo Allah, kahi komi soyuwa a gare ni hakkaran kaina. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Umar, al'ana ya Umar, al'ana ya Umar, a yanzu ne imanin ka ya cika, ya kai Umar, a yanzu ne imanin ka ya cika, ya kai Umar. Kuma da kai hadisin Anas bin Malik wanda yake mana bayani game da mutumin da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yake tambayan manzo Allah, yake cewa ya manzo Allah, yaushe ne tashin kiyama? Manzo Allah ya kauda kanshi game da gare shi, ya sake midawwa, ya sake tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah ya kauda kanshi a lokacin nan manzo Allah da ya sake tambayan manzo Allah, manzo Allah ya ce miye ka shiryawa tashin kiyama, kake tambaya yaushe ne ranar tashin kiyama? Yake cewa ni ba abinda na shiryawa kiyama illa san Allah da manzon shi. A lokacin nan manzo Allah yake cewa fa innaka ma'a man ahbabta, hakika zaka tashi tare da wanda kake so. Sai dai kai cu zan muga halayyan mu a wannan lokacin, lasiya ma a cikin wannan watan, zan mu gani muna yin abubuwa wanda suka saba wa karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah a kullum bayanin da yake yi cewa yake man ahdasa fi amrina hadha, hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi, hadisin Aisha radda Allah shi tabbata a gare ta, take cewa manzo Allah yake cewa duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin wannan al'amarin namu, wannan addinin ma namu na musulunci, wanda ba mu muka zo da shi ba, fa huwa raddun, hakika an mayar ne da kayan shi. Wannan shi kuma kirkire a cikin sabon cikin addini shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani a kullun lokacin da zai yi khutbar shi ta bukata, yake cewa kullu bid'atin dalala, kowata bid'a bata ce, wa kullu dalalatin finnar, kuma kowata bata makomarta wuta ce. To zan mu gani ana yin abubuwa wanda suka saba wa soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma law kana hubbuka sadiqan la ata man tuhibba, inda soyayyarka da gaske ne, yace ai da ka bibi da ka ma wanda kake soyayya biyayya. Shi kuma wanda ake ma soyayya, wanda ake son nashi a cikin karantarwar shi, babu duk wani abin da ya saba wa shari'a. Ga abin da ya dora mu akan shi, yake mana bayani, yake cewa taraktukum alal mahajjati albayda layluha ka nahariha la yazighu anha illa halika, yake cewa hakika na barku akan wata tafarki wanda yake wariqal, wata hanya wanda take waraqal, babu wani wanda zai karkata daga wannan hanyar in ba wanda yake halakake ba. To kai ka zo kana tutiye soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma na kana aikata abin da ya saba wa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a wannan zan mu ce wallahi babu soyayya ta manzo Allah a cikin zuciyarka. Inda kana son shi, da kayi kokari ka kiyaye mai alhurman shi, ka kiyaye abin da ya karantar da kai. Shine tun farkon an magana da nayi, nake cewa soyayyar manzo Allah shine wajibinka, ka so shi, ka fifita shi akan iyayenka, ka fifita shi akan kanka, kuma kai aiki da karantarwar shi. Wannan ita ce soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk wanda ya saba akan haka, hakika baya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya bar hanyar da manzo Allah ya dora shi. Kenan dan haka duk wanda ya dauki hanyar wani wanda ba hanyar da manzo Allah ya dora shi ba akan yana nuna wancan soyayya, hakika zai tashi tare da shi ranar tashin kiyama. Almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama, mutun zai tashi tare da wanda yake so a ranar tashin kiyama. Mudiba mu gani wannan bawan Allah da yazo, wannan na hadisin Anas wanda yazo yake tambayan manzo Allah yaushe ne tashin kiyama, ya tambaye shi me ka shiryawa tashin kiyamar, yake cewa ya shirya soyayyar manzo Allah da soyayya Allah da soyayyar manzon shi, yake cewa hakika zai tashi da wanda yake so. Allah ta yarda mu da wanda muke kauna, wanda muke son su, kuma Allah daidaita mu, ya ƙara daidaita mana sauwa akan bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wallahi mutane suna cikin wata dimuwa, lasiya ma a irin wannan watannin, zaka samu mutum yana bibiyar wani wanda ba shi bane ba, baya isarwa manzo Allah ba, inda kira yake yi akan soyayyar manzo Allah, to wallahi tallahi yayi faddala wani wanda yake wasita da shi da manzo Allah. Wani malamin shi
ko wani shehun shi yayi fifita shi akan manzon Allah zai kashe kunni a ringa cin mutuncin manzon Allah a ringa cin mutuncin sahabban manzon Allah ya kyale amma dai daga kahodi ka rage daga matsayin shehun shi ko matsayin malamin shi to a lokacin nan duniya sai ta ji ku to wannan ita ce soyayyar manzon Allah wanda albarkacin shi ne kowa yake ci wallahi dan haka mu dawo mu daidaita al'amurran mu mu koma kan sunnan manzon Allah mu koma kan karantarwarta kan karantarwar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matukar muna neman mu tsira in kuma muka ki hakika wallahi tallahi zamu ci kwakwa zamu zo mu tabe a duniya kuma tallahira kuma mu gaza samun abin da muke so muna tutiya da soyayya wani ko kuma muna tutiya da soyayyar manzon Allah amma dai kuma kullum muna cikin sabami wannan wallahi ba soyayya bace ba Allah kiyaye mu zan mu tashi hadisi na 253 malai yake cewa ana Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama naha an bai'i hablil habala wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyya wa kana ar-rajul yabta'ul jazura ila an tuntija an-naqatu thumma tuntaju allati fi bataniha قيل انه كان بيع الشارفه وهي الكبيره المسنه بناتج الجنين الذي في بطن ناقته وانا حديث امام البخاري يهدر شيء اتكين انغانتاتشن لتاين شي اتكين كتاب البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبل بابي وند يكي مانا بياني اكن تنيكي نا الغرر zamu zo zan yi bayani akan bai'ul gharar shine ciniki wanda za a yi da kwai jahilci a cikin shi kowa ya jahilci abin da yake ciki wancan satin ko satuttuka wanda muka yi karatu mun yi bayani akan ciniki wanda yake na jahilci wanda a lullubani za a maka a baka kurum ka tahi yake cewa kuma da ciniki na alhablul habla abinda ake cewa hablul habla shine ayi ciniki idan aka yi ciniki tinikin dabba imma karama ko kuma babba ayi tinikinta tana da ciki a ce a ba a bada kudin ta ba har sai wannan abin da yake cikin natan ya ta aihu mace ce ta aihuwa ita ma ta dauki ciki sannan a lokacin nan za a bada kudin ta shine ake kira da alhablul habla ko kuma ya kasance abu ne wanda ba a san ba da shi ba kowa ya jahilci abin da yake cikin wannan dabba sai a ce za a yi ciniki kuma abin da yake cikin natan shi ma sai ya dauki ciki ta abin da yake cikin natan sai a ce ta aihe shi kuma ya dauki ciki sannan za a tabbatar da ciniki ko kuma za a bada kudin shi wannan shine ake kira da alhablul habla juz'i na uku shahi na 70 hadisi mai lamba ta 1143 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin gantaccen littafin cikin kitabul buyu babu tahrimu bai'i hablil habla babu wanda yake mana bayani akan haramcin ciniki na alhablul habla juz'i na 5 shahi na uku hadisi mai lamba ta 1514 حديثي ني وند aka samu shi daga Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi naha an bai'i hablil habala manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi hani da ayi ciniki na dabba wanda take dauke da ciki a zo ayi cinikinta idan an yi ciniki ko a bada kuɗi ko kuma a jinkirta a ce a'a a har sai wannan dabbar ta ahi abin da yake cikin ta abin da yake cikin natan ma ya dauki ciki ya lokacin nan za a yi ciniki wannan shine ake kira da alhablul habla yake cewa manzo Allah sallallahu Abdullah ibn Umar yake wasafa mana ya ne ne hablul habla yake cewa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyya sai da sayarwa ne wanda mutanen jahiliyya suke yi kamun zawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa kana ar-rajulu yabta'ul juzura mutun zai zo zai sayi taguwa idan ya sayi taguwar nan ila antuntish an zo an kulla ciniki amma dai wannan taguwar sai ta aihuwar da abin da yake cikin ta summa tuntijul lati fi badaniha ita ma wanda take cikin wanda aka aiho ita ma sai ta dauki ciki sannan a lokacin nan za a tabbatar da ciniki ko za a bada kudin idan muka diba zan muga cinikin da kai huska biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan su shine an kulla ciniki da aka kulla ciniki yanzu kudin cinikin ba a bada shi a lokacin da aka yi ciniki ba har sai wai wannan dabbar wanda aka saida in aka yi cinikinta sai ta aihu idan ta aihu in Allah ya sa ta ahi da namiji sai an yi jira ta sake daukan ciki ta ahi ya mace to kun gani abin ai da kai tsaho akan shi da kai jahilci ba a san ba menene a cikin nata ba su kuma a kaida su he din ta wannan cikin da gareta ta aihuwar da abin da yake cikin ta sannan idan ta aihuwar da abin da yake cikin natan sai abin da yake cikin natan kuma ya kasance ta dauki wani ciki kenan ita ma an samu intaji da gareta sannan a lokacin nan za a imza'in ciniki za a tabbatar za a bada kudin ciniki ko da ba kudin za a bada ba ciniki ne aka yi akan jahilci shi kuma ciniki akan jahilci an jahilci abinda za ta aihuwar abinda za ta aihuwar namiji ne ko mace ne kuma za ta aiho shi da rai ko ba da rai ba za ta aiho shi ba duka an jahilci wannan abin kuma a tabbatar da ciniki to wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana duk cinikin da za a yi shi akan jahilci ko kuma a yi shi wani ya ringa anhwanuwa a jinkirta kudin sai wani lokaci wannan duka wannan cinikin haramun ne kuma jinkirta wai kudin babu tabbacin abinda ake neman an same shi wannan shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shine Abdullah ibn Umar yake cewa ar-rajulu yabta'ul jazura mutun za ya zo ya sayi taguwa idan ya sayi taguwa za a tsaida wannan za a jinkirta taguwan nan har sai ta aihuwar da abin da yake cikin ta bayan ta aihuwar da abin da yake cikin ta shi ma abin da yake cikin natan ya girma ya dau ciki a lokacin nan za a tabbatar da ciniki yake cewa qila aka ce innahu kana bai'u sharif wannan shine ake kira da albai'u sharif asharif ita ce taguwa wadda take da shekaru babba wadda take da shekaru wadda ta kai ta aihu yake cewa binatijil janina za a sayar da ita ita ma wannan dabbar wadda aka sayar da ita tana da da a cikin ta hei ta aihu wannan abin da ta aihuwar har sai shi ma ya dauki ciki sannan alladhi fi batni naqatihi wanda yake cikin taguwar kinan dogon ciniki ne shine malumai suke ba ta tafsiri guda biyu daga cikin tafsirin yake cewa imma an yakuna ma'anahu at-ta'liqa imma ma'anar wannan cinikin hablul habla ya kasance ciniki ne wanda aka allaka shi wani zai riga taguwa ta nan wannan taguwar ina so in saida ta tana da ciki eh tana da ciki to shikenan wannan cinikin taguwa wannan zan sai ta a jika 100 amma di kudin nan bana baka shi ba har sai wannan taguwar ta aihuwar da abin da yake cikin ta abin da yake cikin natan ya kasance mace ne ita ma ta girma sannan a mata bijimi ta dau ciki sannan a lokacin nan za a bada kudin cinikin wannan shine ake kira ta'liqi shine yake cewa zalika bi an yabi'u shay'u bi samanin mu'ajjal bi muddatin tantahi bi wiladatin naqa thumma wiladatul lati fi bataniha shine za a ajjala cinikin za a jinkirta kudin da za a bada na wannan dabbar da aka saya zuwa ga wani lokaci lokacin shine wannan taguwar da aka saida sai ta aihu ita ma wannan wanda aka aihuwar in sai ta girma an mata bijimi ta dau ciki sannan a lokacin nan za a bada kudin kina idan muka diba a cikin gin da kai jahala da kai jahilcin kudin da za a bada jahilcin lokacin da za a bada kudin shi kuma duk abin da yake duk cinikin da kai jahilci a cikin ciniki ne wanda yake haramun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta shi shi kuma idan muka leka siffar cinikin zan mu gani ba a san ba yaushe ne wannan taguwar za ta aihu ba a san ba wannan abin da ta aihuwa yaushe za ta girma yaushe kuma za ta aihu kuma da kai riska in wannan taguwar ba ta aihu ba da kai riska in kuma wannan abin da ta aihuwa ba ya aihu ba kun gani lokacin da za a bada kudin an jahilce shi to shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta wannan a dayan tafsirin suke cewa imma an yakuna ma'anahu bai'ul ma'dumul majhul ko ya kasance abinda aka kulla ciniki akan shi abu ne wanda aka jahilce shi kuma abu ne wanda ba a ma san da shi ba babu shi tunda ai cinikin da aka yi ciniki ne da abinda zatta aihuwa kuma da abinda ta aihuwan shi ma abinda zai samu wanda za a aihuwar a haka aka kulla ciniki to wa yake da tabbas abinda yake cikin natin za a yi shi wa yake da tabbas abinda ta aihuwa in mace ce ita ma tana iya daukan ciki ta aihu babu wanda ke da tabbas kinin da kai jahilici a ciki ta kai jahala a cikin wannan tunikin dan shi yasa ya shari'a ta haramta ina fatan an fahimta an fahimta shine abinda wannan tunikin hablul habla abinda ake cewa hablul habla shine a kullu tuniki tunikin da za a kulla shi na dabba dabban nan da zamu yi tuniki da ni da kai sai in ce a ga dabba ta tana da ciki sai ka ce mini a'a wani bana baka kudin wannan dabba ba zamu yi tuniki da abin da yake cikin ta kuma bayan abin da yake tunikin ta abinda za ta aiwa shi ma ya girma ya dauki ciki haka zamu yi tuniki in dabban zan mu sai ta a jika 50 sai in ce maka a'a to na sai ta a jika 100 sai ka ce to na yarda na saya a jika na sai da maka a jika 100 amma dai to ni ina da sharadi sharadi na shine sai ta aiwar da abin da yake cikin ta ya kasance mace ce wannan macen ta girma a mata bijimi ta ayu ta dau ciki a lokacin nan sai ka zo in baka wannan jika 100 wannan shine ake kira da hablul habla shine malamai suka fassara shi suke cewa idan muka dauki tafsiri na harko wannan abin abu ne wanda aka jinkirta kudin wannan tunikin ba a bada kudin wannan dabbar da aka saida ba kuma an dauke shi akan wani ajali wanda ba a san yaushe ne wannan ajalin ba inda ajalin da muka dauka a'a wani ka tafi bayan sati ka zo in ba kudin ka wannan mun san ajali ne muhaddad ajali ne wanda yake kayyadadde mun san lokacin da zan zo in amshi kudi na amma dai wannan ajalin babu wanda ya san shi in ba ubangiji ba ba wanda ya san wannan dabbar yaushe za ta wannan mun sani ba ko ana zuwa mata ecography to kun gani abu ne wanda ba a san da shi ba babu kat kenan za a kulla wannan tunikin a'a da kan sharadin sai in ta aihu abinda yake cikin natan ma ya girma ya dau ciki sannan a bada kudin ba a san yaushe ne ba yace to saboda wannan jahalatul ajal saboda shi aka haramta wannan tunikin tafsiri na biyu shi shine an kulla tuniki akan abinda babu shi ko babu tabbas in shi babu wanda ya san wannan dabbar ta aihu ko bata aihu ba mutuwa za ta yi ko mu ba ta mutu ba abinda za ta aihu ta dau ko ta dauka ba kinan akan haka bai ne wanda aka yi dora shi akan jahilici na akan abinda babu shi dalilin haka malamai suka ce wannan tunikin hablul habla tuniki ne wanda yake harama kuma wannan tunikin wallahi tallahi zakaliki ɗan kasuwan mu har yanzu ba a gushe ba ana yin shi ba kuma wannan Abdullah ibn Umar yake ce mana tuniki ne wanda tun kamun aiko da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke yin shi zaka samu a ƙauyuka a karkara zaka samu da yawa irin wannan tunikin ana yi a kullu tuniki ba a san ba karshen shi ba to wannan haramun ne a cikin shari'a babu shi kin wannan hadisin na Abdullah ibn Umar yana karantar da mu irin wannan tunikin haramun ne da kullu shi kinan abinda hadisin yake karantar da mu zan magani yana karantar da mu akan tuniki na alhablul habla tuniki wanda za a kullu shi akan abinda babu shi ko kuma akan abinda za a jinkirta kudin wannan tunikin har zuwa wani lokaci wanda ba a san shi ba wannan haramun ne akan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma idan muka diba zan mu gani wannan tunikin yana ɗaya daga tunikai wanda Abdullah ibn Umar yake ce mana tuniki ne wanda tun jahiliya ake yin shi kenan duk wanda ya aikata shi haƙiƙa ya siffantu da abin da jahilai suke yi kamun aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya aikata haramun Allah kiyaye mu kuma idan muka diba hadisin zan mu gani hikimar da ta sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan wannan tunike saboda da kai garar a cikin shi da kai jahala da kai rashin sani a cikin shi rashin sani kuma guda biyu shine wannan abin da aka kulla tunikin shi babu shi aslan ba a san ba yaushe za a same shi ba kuma bayan haka rashin sani yaushe za a bada kudin wannan dabbar da aka yi tunikin ta dalilin shi wannan hikimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta wannan tunikin saboda shi wanda aka sai dabba a wurin shi an cuce shi shi kuma shari'a kullun tana kare haƙƙin mai saya kuma da wanda ake sayar wanda ake sayarwa kuma idan muka diba zan mu gani wannan tunikin yana isar da mai saya zuwa ga cin dukiyar da ba tashi ba akan batil
ita kuma kullum ubangiji yana mana yana mana bayani akan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kada ku ci dukiyoyin ɗan junanku akan abin da ba haka ba. Mutum ya zo kurmi ya cuce ka ya ci dukiyarka. Kuma idan muka leka zan mu gani ciniki ne wanda idan aka bibiye shi ciniki ne wanda zai isar da mutum zuwa ga rikici. Kai a kon biyu wane ya ce a'a wallahi wane ya cuce ni, ya kai kuma an shiga cikin an shiga hayaniya tsakanin wanda ya saya da wanda aka saya rabe. Kuma nihayatan wanda aka saya wanda ya saya da ainihin shi zai cutu, ko da an mero maka abinka hakika an cutar da kai.
Allah kiyaye mu. Sai babu na gaba mala yake cewa babu nahyi an bai'i samara qabla budu'i silahiha, babu wanda yake mana bayani akan sayar da ayan itace kamun sunna. Budu'i silah shi shine ya bayyanar da nagartar shi, shine ne nashi dukkan ayan itace wajibi ne ya kasance lokacin da za a sayar da su ya kasance sunna. Wannan shine abin da shari'a ta ba da dama, amma dai idan za a sayar da su kamun sunna wannan haramun ne, sai dai al'araya. Idan shi kuma abin da ake ce mai al'araya shi shine aka ba da rangwame ga mai saya, kamar misalin mutum ne yana da dabino, yana da gona ta dabino, wannan gonar ta shi ba shi da abin da za ya ci, an hana shi wannan muzabana. Zan mu gani dai karkashin hadisin duka za su bayyana mana muzabana shi shine mutumin da zai zo ya sayar da ka kamar rigayi la nusbiqul ahdas mutahiriya zuwa ga hadisan da za su karantar da mu sai mu yi bayani akan shi. Al'araya shi shine mutumin da za a aka bashi dama ya kasance kana da dabino, gona ta dabino, baka da abin da zaka ci a gidanka, sai ka zo ka ce a wani zo na baka wannan dabinon nawa gashi nan guda ɗaya ko kuma uwar dabino guda ɗaya ko kuma guda biyu akan ka bani kilo kaza na dabino ko kilo kaza na hatsi kamun sunna. Lokacin da suka dana ka zo ka ɗauka na kai, dalilin buƙatar shi shi wannan mai gonar, wannan shi shine aka bada dama, shine ake kira shi da al'araya. Mu karanta hadisin insha Allah muka zo kan bayanin sai mu ƙara dan tsanantawa cikin bayanin. Al hadisu rabi wal 50 ba'da al 200, hadisi na 254. Mala yake cewa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama naha an bai'i samarati hatta yabdu salahuha, naha al ba'i'u wal mushtari. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Buyu, babu bai'i simari qabla an yabdu salahaha, babu wanda yake mana bayani akan sayar da ayan itace kamun su bayyanar da nasu. Juz'i na uku sharhi na 77 hadisi mai lamba ta 2194. Haka shi ba Imam Muslim ya hutar da hadisi a cikin gangantar litayin shi a cikin Kitabul Uyu, babu nahyi an bai'i simar qabla budu'i silahiha, babu wanda yake mana bayani akan hani akan sayar da ayan itace kamun sunna lokacin da suke cikin gindin uwarsu, wannan haramun ne da ayi haka. Juz'i na 5 sharhi na 11 hadisi mai lamba ta 1534, hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Umar, yarda Allah shi tabbata a gare shi da shi da ma'ahin shi Amirul Mu'minin, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, lalle manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, naha an bai'i samarati, yayi hani da a sayar da ayan itace. Ayan itace duk abinda zan mu ciro shi daga cikin kunshi ayan itace muke kiran shi, abu ne wanda baya bukata a fassala, kowa ya san menene ayan itace. Yake cewa hatta yabdu salahaha, har sai sun bayyanar da nagartar su, sun bayyanar da kyaukyawan da kyawun su, shine sun bayyanar da ninan su. Idan sun bayyana ninan su a lokacin nan halaka ne mutun ya tira ya sai da kayan shi, ko kuma ya kirawo mutum ya ce a'a da wannan ita wannan uwar icce daga kaza zuwa kaza, ko wannan mangoron daga kunya kaza zuwa kunya kaza, ga sunan sunna nawa zaka saya. ka tahi ka hudda kayanka ko kuma shi mai abin ya hutar ya tahi ya sida amma dai matakar busini na ba wannan haramun ne ga shi wanda zai saya da wanda za a sayarwa haramun ne su kulla wannan cinikin shine Abdullahi bin Umar yake karantar da mu akan hadisin da ya samu da manzo Allah yake cewa nahal ba'i wal mushtari ya hana ga mai saya kuma da wanda za a sayar ma wannan an haramta wa kowa ba a ba mu kowa kowa ba ya taho ya kulla wannan cinikin duk abin da yake gindin uwar shi bene na ba haramun ne a sayi a saida shi kuma haramun ne a saye shi wannan shine abin da shari'a ta karantar da mu hadisi na gaba alhadisul khamis wal khamsun ba'da al-mi'atayn hadisi na 255 قال يكتب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بيع الثمار حتى تزهى قيل وما تزهى قال حتى تحمر أو تصفر قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin cikin Kitabul Buyu' babun idza ba'a simar qabla an yabdu salahaha babun babi wanda yake mana bayani idan mai gona ko mai kayan mai ayyan mai shubkoki wanda jikinta da kai ayyan itace ya sayar da kayan ya sayar da ayyan itacen nan kamun sinina menene hukuncin shi juz'i na uku shahi na 77 hadisi mai lamba ta 1128 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi cikin Kitabul Buyu' babun nahyu an bai'is simari qabla budu'i silahiha babi wanda yake mana bayani akan hani a sayar da ayyan itace a cikin wasu kamun sinina juz'i na 5 shahi na 11 hadisi mai lamba ta 1534 hadisi ne wanda aka samu shi daga Anas bin Malik khadimin manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi naha an bai'is simari hatta tuzha yayi hani da a sayar da ayyan itace hasse sunnuna yake cewa qila sai aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wama tuzha ya ne ne na ayyan itace wannan shi yake karantar da Musa habban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa barin abu a cikin duhu idan an ba su an hadi musu hukuncin al'amari idan ba su gane ba sai sun dawo sun tambaye manzo Allah to ya ne ne wannan abu in aka yi kaza me yake badawa wannan haka ake so game da dalibin ilimi yake cewa hatta tahmarra aw tasfarra ninan ayyan itace shine in ma su yi ja ko kuma su yi masara ko su yi ja ko su yi masara idan muka dauki misalin dabino zan mu same shi ai ja yake ko kuma misalin mangoro da kai wanda yake ja wanda idan ka ganshi yayi ja wannan shine alamar da nashi da kai kuma wannan irin ɗan kamburi idan ka ganshi yayi masara wannan shine alamar da nashi to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan amu ne tunda ana bayani ne akan annahal akan dabino iccen dabino yake bayani yake cewa ko yayi masara ko kuma yayi ja wannan kuma amun ne da kan kowata ayyan itace in dai sun yi masara ko kuma sun yi ja wannan shi yake tabbatar mana da nasu ko kuma ya kasance al'adar garin mu idan muka diba shifka kaza ayyan itatanta idan suka bada kala kaza kurum shine ne nasu wannan muna aiki da shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar mana kofa akan al'amarin duniyar mu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya bada shawara akan kili da ake yiwa ayyan itace akan abinda ake cewa dabino kili da ake musu barbara da ake wa dabino manzo Allah sai ya ce musu aida kun yi kaza aida yayi sai suka yi aiki da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadi musu wannan shekara kurum sai aka samu dabino bai yi bayan da ya kamata ba sai manzo Allah ya ce ai buku hodi muni ga yanda kuke yi ai wannan na bar muku shashin al'amarin ku na duniya wannan ku tayi ku yi aiki da abin da kuka saba akan shi kina wannan nina wannan kuma za a bar shi shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu in ma yayi ja ko kuma yayi masara idan ya kasance an samu sabanin wata shibka wanda babu ita a wancan lokacin ko kuma bissi da ita a wannan wurin kinan zan mu yi aiki da al'adar mu yake a yanzu da kai irin wannan mungwar grefe da gare mu wanda shi baya nuna maka yanina baya masara baya ja zaka same shi tsanwatir amma dai idan ka bude shi zaka same shi yanina a cikin shi zaka same shi ne nashi shine in ma ya ringa bada kamshi irin na yanina to wannan ka gani ya saba wa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan zan mu yi aiki da abinda muka samu akan abinda muka samu al'adance ni nan wannan mangwaron shi shine idan ya bada kamshi ba idan ya bada ba launi masara ko kuma ja ba kenan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka tambaye shi menene ni nan ayan itace shi shine manzo Allah yake ce musu ko yayi masara ko kuma yayi ja qala manzo Allah yake cewa ara'aita shin ka fada mini idan kuka kulla wannan cinikin kai me saya kazo me saidawa ya saida maka ayan itace ga sunan a cikin uwarsu busuna na ba aka saida maka idza mana Allahu samara idan ubangiji ya kawo wata annoba ya dora wa wannan ayan itacen sai busuna na ba ko kuma kwari suka zo suka lalata su a cikin uwarsu busuna na ba ba a girbe su ba yake cewa bima yastahillu ahadukum mal akhihi ya shi wanda ya saida ya zai ya halatta dukiyar dan uwan shi gashi nan an kulla ciniki da aka kulla ciniki shi ma wannan duka yana cikin bai'ul garar bai'i ciniki wanda aka kulla shi akan ba a san ba babu tabbacin abin da zai kai ya kawo an kulla shi ne akan jahilci babu wanda yake ta tabbas sunna a cikin uwar tasu ko busana na ba wannan itaciyar faduwa za ta yi ko bata fadu ba wasu tsuntsaye sun zo su annoba ta kama su ko bata kama su ba babu wanda yake da tabbas ai she sanya kullun malam bahaushe ko manomi zaka same shi idan kayan gonar shi suka taso amfanin gona ya taso kullun addu'a shi Allah ya sa mu ci su lahiya saboda babu kat kwari suna iya zawwa su lalata abinda amfanin da aka samu ko wani abu ko wata annoba ko kuma wata tsutsa to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan abun haramun ne saboda me saboda idan aka kulla wannan tunikin babu wanda yake da tabbas shin an girbi abinda aka saida ko ba a girbe shi ba shi kuma idan ba a girba ba mutun ya halatta dukiyar dan uwan shi ba tare da wahala ba ko ba tare da ba ya halatta dukiyar dan uwan shi bil batil to dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta haka kenan za a jinkirta ba a zo ba a yi ciniki ba a ce a wani ina da garka wannan garkar ta kan da biyo guda 200 gare ni dan haka ka zo duk kai da zan saida maka shi a jikabiyar kai kuma ka ringa ganin ka kwashi banza ka zo a yi ciniki ka bashi kurum sai Allah ya kawo wata annoba ko kuma Allah tsaye da ruwan shi idan ya kasance abu ne wanda ruwan sama yake bayar da shi Allah tsaye da ruwan shi sai abin sai ya lalace wa fadi wanda ya saya shi ya fadi kuma shi kuma wannan wanda ya saida me ya halatta dukiyar dan uwan shi bil batil to dalilin haka duka aka nisanci da shi mai sayan da wanda za a saida ma wannan nau'in na daga ciniki kuma wallahi tallahi irin wannan cinikin ɗan kaso mu busu gushe ba suna yin shi ba sai dai kurmu jan hankali yana daga cikin abubuwan da shari'a ta haramta kuma wajibi ne akan mu nisance shi kidan kalkashin wannan hadisin abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da shi shi shine a hani akan sayar da ayan itace kamun lokacin nunasu kuma wannan hanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yaqtadil fasad yana bibiyar lalacewa wannan tunikin idan an yi shi kuma aka samu lalacewar wannan al'amarin aslan tuniki ne wanda aka yi shi wanda bai kulli akan abinda ba haka ba tuniki ne wanda yake lalataccen tuniki kowa zai koma ya amshi abinda yake da kuma idan muka bibi hadisin zan mu gani mafhumul mukhalafa idan an hana mu kenan idan ya nuna an hana mu mu sayar da shi kamun ya nuna kenan yana nuna mana idan ya nuna halaka ne mu saida shi sawa'un a jikin uwan shi ko kuma an turo shi a sai ya shi kasuwa a saida shi kuma hadisin yana bayyanar mana da lalle ninar ayyan itace shi shine in ma yayi masara ko kuma yayi ja kamar kan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu amma dai wa'ansu daga cikin ayyan itace zan mu same su da kamshin su ko kuma idan an fasa su za a ji su sun yi zaki shine ne nasu kenan ba sa bukatar masara ko kuma ja kenan zan mu yi aiki da al'adar mu abinda muka samu abinda wannan ayyan itacen suke yi kenan ba wai lalle ba wajibi ba sai ya kasance yayi masara ko kuma yayi ja kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana kuma idan muka diba hadisin zan mu gani hikimar da ta sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan haka kadda a saida ayyan itace a cikin wasu kamun sinina wannan abun yana iya kaiwa ne zuwa ga lalacewar wannan ayyan itacen shi kuma idan ya kai lalacewar wannan hakika shi wanda aka saidawa ya rasa abinda yayi asara shi kuma wanda ya saida ya ci dukiyar dan uwan shi bil batil ba tare da wata wahala ba shi kuma kullun shari'a tana karantar da mu haramun ne wani ya ci dukiyar dan uwan shi ba tare da wahala ba ba tare da ba wani lada ba ba tare da bil batil mun san ba mi zan fassara al batil ba abinda ba haka ba abinda ba haka ba haramun ne wani ya ci dukiyar dan uwan shi bil batil kuma idan muka diba hadisin koto kamar in shi yana karantar da mu haramun ne wani yayi babake re ya zanna akan dukiyar wani gashi nan kana kallo ka zalumce shi kuma ka zo ka zauna akan duke shi wannan haramun ne gudun haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka ya haramta irin wannan nau'ika na daga wannan tunuka Allah kiyaye mu sai hadisi na gaba mala yake cewa al hadisu sadis wal khamsun hadisi na 235 an Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذ عن المزابدة وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi Kitabul Buyu babu bai'u zar'i bi ta'ami kailan babu wanda yake mana bayani a saida abinda aka shibka da abinci wanda aka auna saida abinda aka shibka da abinci wanda aka auna me yake so ya nuna mana nazo nayi shibka da nazo nayi shibka gata nan ta huto ana sa ran za a girbe ta sai yanzu in ce maka wani duka abin da yake wannan gonan na saida maka akan ka bani buhu 10 na abinci misalin gona ce ne ta hatsi sai nake sa ran wannan hatsin zai kai kimanin buhu 40 in aka sissike shi sai in ce wani tunda kai kana da hatsi a hannunka wani wannan gonar da dawainiyanta da komi tunda ya kai buhu 40 nazo na saida maka shi a buhu 20 ka bani buhu 20 a jare ni kuma na saida maka abin da yake cikin wannan gona abin da yake kan zangarmiya wannan kuma abin wallahi har yanzu a kauyuka a karkara wallahi ana yin shi ko ba ko ina ne wannan abin wallahi ya zamanto wajibi akan waɗanda suke da sani akan wannan al'amarin wallahi su tayi waye wa mutanen karkara kawunan su abu ne wanda yake haramu shine nan Imam al-Bukhari yayi babu yake cewa mutun ya saida abin da yake kankara da abinci wanda yake aunanne idan muka diba juz'i na 3 shahida 78 hadisi mai lamba ta 2205 Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi haka shi ma Imam Muslim ya wutar da shi a cikin ingantaccen littafin cikin Kitabul Buyu babu annahi an bai'i simar qabla budui sirahiha babu wanda yake mana bayani akan hani akan asida ayyan itace kamun lokacin da nasu ya kai juz'i na 5 shahi na 12 hadisi mai lamba ta 1534 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Umar yarda Allah ya tabbata a gare su da shi da ma ahin shi yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil muzabada manzo Allah bi tsira da aminta Allah ya tabbata a gare shi yayi hani akan muzabada me ake kira da muzabana muzabana malaman fiqh sun taya akan ta'arifi daqiqa wanda aka yi mata wanda yake daidai da ita shine ta'arifin da Imam Malik yayi mata yake cewa al-munab an yabi a kullash annaha bai'u kulli shay'in la yu'lamu kailahu shine a saida duk wani abu wanda ba a san ba yaunin shi ba aw waznahu ba a san ba ma'aunin shi ba aw waznahu ko kuma yawunin shi abu ne gashi nan baka san ba ma'aunin shi ba baka san yawunin shi ba tiyare wa yake kaiwa baka sani ba baka san ba kilo nawa yake kaiwa baka sani ba yake cewa aw adadu ko kuma baka san ba aw adaduhu ko kuma baka san ba adadin shi ba guda nawa ne kamar bahu yake cewa bi shay'in min jinsihi na daga wani abu na daga jinsin shi sawa'un akana ribawiyan am ghairi ya kasance wannan abin ana iya ƙari akan shi ko kuma ba iya ƙari akan shi kamar dai misalin da muka bada gona ta hatsi zan zo kurmi in kalle ta in ce wannan gona idan na girbe ta ta mini bahu 20 sai in ce a'a zaidu zo wannan gona tunda da kai abinci a wurinka zo ka bani bahu 10 ka kai ka girbi wannan gona ai idan muka leka waye yake da tabbacin wannan gonar ta kai bahu 20 ni idan nazo dan yana da hali sai in ce a'a zaidu wannan gonar bahu 20 take yi a dai lissahi na a kiyasi na kana da tabbas ta yi bahu 20 babu tabbas saboda wata annoba tana iya zuwa ta kama ta ko baka san ba abin da yake kankara ba babu wanda ya isa lissafa ko babu wanda ya isa yace a'a tunda da hede kai estime a'a ina sa ran ko ta yi kaza wannan sa ran da kake yi baka sani ba kamun lokacin ne shi ya kai ko ba ya kai ba annoba ta kama shi ko ba ta kama ba an samu tsintsaye ko kuma an samu hari wanda za su ci sai in ce a'a zo tunda tarina sa ran ta kai bahu 20 zo ba ni bahu 10 ko ba ni bahu 5 in lokacin girba yake tai ka girba wannan shine tarifin da Imam Malik ya ba ma al-muzabana akan abinci wanda yake jinsin su daya in garka ce ta dabino ka bani dabino ka dauki wannan dabino wanda yake kan uwar shi wanda bai nuna ba in garka ce ta inabi in ce maka dauki wannan duka wannan rezain ka bani bushashshi wannan shine abin da shari'a ta hana shine yake cewa manzon Allah ya hana akan al-muzabana yake cewa shi Abdullah ibn Umar yake cewa me ake kira da al-muzabana yake cewa an yabi'a samara ha'itihi ya saida ayyan itacen da suke cikin garkar shi al-ha'it ita ce garka yake cewa in kana nakhlan idan ya kasance da bino ne bi sama bi tamarin kailan da dabino wanda yake aunanne mun gani ai jinsin shi ne aka bada jinsin shi ne aka bada ina fata ana fahimta ya bada gagar kashi nan wannan garkar tashi suke take da uwayen da bino sai yazo ga dabino nan da ga dabino yana matsayin maga bini na ba sai yace a tuwane wannan garkar tawa ina sa ran tayi bahun da bino guda 10 amma dai ka bani bahun dabino guda 5 wanda suke bushashshe dabino wanda yake ninne bushashshe ka bani sai ka dauka wannan shine ake kira da muzabana shine tarifin da Abdullah ibn Umar ya bata yake cewa in kana karman idan ya kasance garka ce ta inabi gare ka sai yazo yace an yabi'ahu bi zabibin kailan ya bashi zabibi zabibi shi shine rezin wanda yake sek wanda yake bushashshe yazo yace a tun daga inabi gare ni danye ba ni inabi wanda yake bushashshe garka ce ya gare shi tare zai sai ce tun da rezan ina suna kan kosu ga sunan dan yu ne ba ni wanda yake bushashshe sai bahu kaza sai ka dauki duka wanda yake kan uwa wannan shine ake kira da muzabana kuma wannan ciniki ne wanda ake yin shi a jahiliya kuma wannan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jahilanta har yanzu ba su gushe ba suna yin shi ba shine yake cewa wa in kana zar'an idan ya kasance abinda aka shibka ne gona ce gata nan an yi kandawa an yi dawa ko kuma an yi hatsi ko kuma an yi wake sai yazo yace an yabi'ahu bi kayli ta'amin sai yazo yace a'a to yanzu ina da hatsi ko kuma kana da wake wanda yake gashi nan an girba an sisike wani ba ni bahu kaza na wake ka zo wannan wanda yake kan koshi ka zo in yana naka dauka wake da tabbas babu tabbas shi san ya Imam Muslim ya kawo wannan hadisin a cikin kalkashin babi wanda yake hani akan sayar da ƴaƴan itace kamun lokacin da nasu yana shine yawan yake kira ta al-muzabada yake cewa naha an zalika kullihi duka irin wannan nau'in na ciniki ya kasance da bino ne a magaci da dabino ne uwar dabino ce
da ƴaƴanta ba su nuna ba, ƴaƴan itacen ta ba su nuna ba, a sayar da ita, a zo a yi ciniki a bada dabino, a bada dabino wanda yake nunanne, ko kuma garka ce ta inabi a bada ɗanyen shi, a sayar da ɗanyen shi a bada wanda yake bushashshe, ko kuma ya kasance ƴaƴan abinda aka shibka ne a gona a bada wanda yake ɗanye a bushashshe, wanda za a iya sarrafa shi a ci shi a lokacin nan. Wannan duka shine ake kiran shi da muzabana, shine wanda aka haramta. Kuma idan muka diba zan mu gani a cikin wannan da kwai jahala kuma da kwai riba. Shi kuma idan muka diba babu abinda shari'a ta kausasa bangaren mu'amalat akan shi kamar abinda ya shahi riba. Zan mu gani ayoyi a cikin Al-Qur'ani ba ɗaya ba biyu ba Ubangiji yana mana bayani akan su. Yana mana bayani akan haramcin riba. Zan mu gani a cikin suratul baqara Ubangiji yayi bayani akan ita riba, akan haramci akan ta. Bayan haka akwai hadisi wanda cikin suratul mudassir da sauran surori makamantan su kamar suratul nisa da suratul rum da suratul tahrim. Haka zan mu gani wurare daban-daban Ubangiji yayi bayani akan riba, kuma hadisi sun zo sun kausasa akan wa'idi wanda Ubangiji yayi akan wanda yake cin riba. Zan mu gani a cikin nau'in wannan cinikin da kwai riba, tunda da kwai tafadul abu ne wanda za a baka da kwai na farko da kwai jahala, ba a san ba tabbacin wannan abin ya kai ko ba ya kai ba, kai baka sani ba shi ma bai sani ba, risk ne kowa za ya dauka. Shi kuma mun yi bayani dukkan nau'i, dukkan ciniki wanda da kwai garar da kwai jahala a cikin shi haramun ne, kuma bayan haka da kwai ribal fadl a ciki. Riba wadda ta wadda ta abinda za a bayar yayi abinda aka amsa, menene yake nuna mana haka? Abinda ka bada na daga gonarka in Allah ya sa yayi to ya lullumka abinda yake cikin wannan inka, ko me yake kawowa kamar misalin ai bashi ne ka amsa sai aka ƙara maka aka ce maka a'a wannan abin sai ka ƙara kaza, ya ga buhu biyar nan ni kuma ni in na tashi zan gira buhu goma, kinin da kwai riba a ciki. Wannan nau'ikan dalilin wannan abubuwan guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan wannan cinikayya. Kinin abinda hadisi yake karantar da mu na farko da kwai hani akan almuzabana, wannan nau'in wannan cinikin da muka yi bayani shi, kuma lalle wannan hadisin nan da ya bayyana mana ita ce cikakkar surar shi. Hadisin abinda Abdullah ibn Umar ya karantar da mu shine cikakkar sura wadda take ta muzabana, amma dai sura wadda ta hutawa concrete, wadda ta hito da hutawa ahiri, ita ce ta'rifin da Imam Malik ya ba ma almuzabana. Kuma lalle sayar da ko nau'in wannan cinikin nau'i ne wanda yake fasid, idan aka yi shi ciniki ne wanda yake lalatacce, ciniki ne wanda bai yiwa a yi imda'in shi, bai yiwa a tabbatar da shi, ciniki ne wanda yake lalatacce. Kuma idan muka diba zan mu gani hikimar da ta sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan irin wannan nau'in na ciniki, dan saboda da kwai jahilci a ciki, da kwai garar a cikin shi, kuma da kwai nau'i na daga riba a cikin shi, kuma bayan haka da kwai abinda idan aka kombiyu zai kai tsakankanin wanda ya saya da wanda ya saida za a samu rashin jituwa, shi zai ya gani an cuce shi, lasiya ma lokacin da aka girba ana hucewa da shi aka ce me wane kaga gonarka heda tayi bahu 30, shi kuma yana estimar gonar shi zata yi bahu 20, zaka gani zuciyar shi har abada bata zama bata samu nutsuwa ba tare da wannan mutumin ba, kuma zai take wayeniya wani aida ka kara mini kaza da kai wannan, zai zo ya ringa karaman murya yana kaskantar da kanshi akan mutumin da bai yi shi ba. Saboda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani, kuma wannan yana wannan hadisin idan muka diba yana karantar da mu wai ba sai abinci ba haka ba, hatta da abinda yake nikakke ka bada wanda ba wanda yake danye ne wanda ba a nika shi ba akan wanda yake nikakke, kace a wani ina da buhun masara ba ni nikakka kilo 10, kana da buhun masara kilo 40 kace ba ni nikakka kilo 10, shi ma wannan duka wannan yana cikin muzabada, duka irin wannan nau'in na ciniki yana cikin muzabada. Ko kuma ya kasance mutum ya bada danyen abinci a bashi da hehe, shi ma wannan yana daga cikin muzabada, duka wannan nau'in na daga ciniki an haramta shi. والله تعالى اعلم. سي حديثي نغبا حديث 57 بعد ال 200 حديثنا 257 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابره والمحاقله وعن المزابنه وعن بيع الثمره حتى يبلو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا.
wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin babu ash-shurbi babu ar-rajul yakunu lahu mamarrun aw shurbun fi ha'id a wannan kalkashi wannan babu wanda yake mana bayani akan ya kasance mutun yana da hanyar hucewar ruwa ko kuma hanyar hucewar ruwa a cikin garkashi ya nene hukuncin shi yake saboda addini bai bar kowace kafa ba sai da yi bayanin ta kada wani ya zalunci wani ko da ya kasance da kai hanyar ruwa a wurinka kada ka like ka dakile ka ce a sai ka koshi sannan ka ba ma wani wannan duka wannan shari'a ta haramta haka juz'i na uku shahi na 115 hadisi mai lamba ta 2381 haka shi ma Imam Muslim ya wutar da shi a cikin kitabul buyu babu nahyi anil muhaqalati wal muzabarati wa anil mukhabara gabi wanda yake mana bayani akan hani akan al muhaqala zan mu zo mu yi bayani menene al muhaqala sannan al muzabana sannan al mukhabara juz'i na 5 shahi na 18 hadisi mai lamba ta 1536 hadisi ne wanda aka samu shi daga Jabir bin Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa naha annabi sallallahu alaihi wa sallama anil mukhabara manzo Allah bai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yayi hani akan ciniki wanda ake kiran shi da al mukhabara al mukhabara menene ake kira da al mukhabara shine mutum ya zo ya ari gonarka idan ya ari gonarka ta'arifi dai wanda Imam Malik ya bashi kasancewar muna tahiya akan mazhabin shehinmu Imam Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa shine mutun ya ari gonar wani kana da gona ka arame sai ya kasance a cikin gonar ka ce wani wannan gonar ga ta nan ka san meter ce ina da desan meter a ciki kai zaka noma ka sa ayyata canka a ciki ka kai shibkarka ka nome ka girbe abinda yake desan meter dukkan shi idan aka girbe na wani abinda yake dayan desan meter na kai ko mutun yana iya zaba yace a wannan gonar tawa bangaren gabas da bangaren yamma bangaren gabas din shi mai gonar ya sani ya hi bada anwani sai ya ce wani zo wannan gonar tawa daga nan zuwa can bangaren gabas duka nawa ne ka noma abinda ka noma nawa ne bangaren yamma daga nan zuwa na cikin gonar abinda ka noma naka ne shi zai yi deburiyan abinda zai zo ya shibka yayi wahalar noma yayi wahalar roro ya kai maka abinda aka shibka shine ake kiran shi da al-mukhabara mutun ya san yanayin gonar shi sai ya ce a wani zo na baka ka noma amma dai idan ka noma ka zada wani to wannan abinda hatta a cikin gari wannan abubuwan muna yin shi aka samu mutun ya koma gehe yayi huska yana cewa to a samu wanda za su noma bana in aka zo suka zo ya ce to ɗan ciyar nawa ne dai ciyar in naku ne sai ya zo ya san inda yahi meko inda yahi bada amfani sai ya ce to daga nan zuwa wuri kaza nawa ne daga nan zuwa wuri kaza kuma in kun noma naku ne abin da kuka samu naku ne to wannan da kai nau'i na daga zalunci a ciki kuma bayan haka da kai jahala a cikin abin da za a samu yake cewa bayan haka wal muhaqala yake cewa da ciniki wanda ake kiran shi na al-muhaqala shi kuma abinda ake kira da al-muhaqala shine mutun ya saidawa mutun shibka gata nan yana kallo shibka ce an yi ta gata nan sai ya ce mai wani nayi shibka wuri kaza daga wuri kaza wannan shibkar in ta kai ana sa ran za ta samu kaza dan haka ka bani kaza na daga abinci kai ka rike shibka wannan shine ake kira al-muhaqala kenan shi ya tayi wahalar shi amma dai kai ya baka abinci wannan shine ake kira da al-muhaqala ko kuma ya kasance sayar da abu wanda yake danye akan a baka bushashshe kamar dai muzabana yake cewa wa anil muzabana kuma da idan kanta muzabana wanda muka yi bayanin ta a baya abubuwa ne wanda suke kamantacce ne da juna da yawa wa'ansu daga cikin malamai dukkan su wuri ɗaya suke kwatsa suke yi dukkan su a matsayin muzabana. Amma dai muhabara shi shine arangona, a baka arangona a ce maka idan ka aware maka wuri a ce wannan wurin duk amfanin shi na mai gora ne, kuma ba shi ya shibka ba, shine ake kiran shi da al-muhabara. Muhaqala shi kuma mutun ya zo ya yi shibka sai ya saida maka shibkar akan ka bashi abinci abin da ya shibka, inda dabino ne ya shibka sai ya ce to wani ka bani dabino wanda yake bushashshe, in abinci ne abinci wannan kwaya ne ya shige shibka, wannan kwaya wanda muke ci hatsi ko dawa sai ya ce wani bani wanda yake ana iya sarrafa shi a ci shi akan wanda yake nananne kai kuma kai ka rike danya. Wannan shine ake kira da al-muhaqala, al-muzabana shi kuma dukkan wata garka gona mutun ya ware ya ce wani na saida maka kamun ya nana au gashi nan yana kan kwashi bene na ba, sai ka ce bani abinci ina sa ran tayi kaza bani, sai ka rike wannan abin da yake cikin duka gonar. Wannan duka nau'ikan wannan tunukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta shi, yake cewa wa albai isamari hatta yabdu salahaha, ko kuma a sayar da ayyan itace kamun lokacin da nasu ya kai, yake cewa wa Allah tubawa illa bid dinar wa dirham, kuma kadda a saida mutun ya kawo dan ina shibka dan na shibka wa dawa a cikin gona ta in ce a'a wani banu dawa wadda take ninanna ka rike wannan wadda take kan zangarniya, wannan haramun ne, sai dai ya saya da dukiya, saya da dukiya. Idan aka ce a saida tsakankanin dawa da dawa, wannan riba take shigowa nan, ita kuma riba haramun ne, sai dai ya kasance ga abinka nan ka kawo ka hudda kuɗi ka bada, amma dai canje wannan riba ce. Shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa Allah tubawu illa bid dinar wa dirham, kada a sayar da ƴaƴan itacen nan sai da dinare ko kuma da dirham, ba a zo ba a yi canje ba a ce a wani gashi nan kana da amsa bani ko ba ga danye nan ba ni bushashshe, ko da ya kasance ana sa ran an kiyasta an yi daidai tsakanin su, hakika babu daidai, saboda yaunin danye ba ɗaya yake yaunin bushashshe ba, duk wanda aka bashi danye hakika zaka gani ko da an yi lissafin kilo in zaka gani bai yiwa a sadace ai daidai. Idan ku aka yi haka to hakika riba ta shigo. Shine na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa Allah tubau illa bid dinar wa dirham, kada a saida sai da dinare ko kuma da dirhami, kenan ka huddo kudi mararan ka sai kaya, kada ka zo ka dauko wani kaya ko kuma ka ce a'a ina da waken bara zo bani na bana in baka na bara, wannan dukkan shi haramun ne da kai riba a ciki. Yake cewa illa al-araya, sai dai an ba da halacci ga al-araya. Araya shi shine mutun ya samu saboda wani yanayi da ya shiga na rayuwa, ga dabinin nukan shi nan suna sama ba su kai ba lokacin nuna ba, sai ya ce wani gashi nan ya baka dabino daya biyu a cikin wannan uwar dabino guda biyu a cikin garkata ka bani kilo kaza na dabino, ko kuma a'a wani ga hatsi na nan eka kaza daidai gwalgwadon wanda zai ci, ga hatsina nan kunya kaza wanda ina sa ran sun kai tiya guda, kasancewa banda da abin da zan ci ka bani tiya guda, lokacin girba ya kai ka zo ka dauka. Wannan shine ake kiran shi da araya, shi kuma wannan rukusa ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bawa manoma akan su samu abincin bakin su, banda shi kadai ne aka yi tarhisi, zaka gani siffarta kamar siffar muzabana, sai dai ita an takaita ta da dan abinda mutun zai iya kai bakin shi, ko abincin yinin shi ko kuma abincin wanda zai kai shi zuwa lokacin da za a yi girba, shine kare aka bada dama da larura ita ma. Amma dai idan ba larura ba ka zo kurum ka ce ba wani gagarka ta, ko kuma kana sa ran a lokacin da kuke yi, lokacin da kai shibka abinda na shibka a wannan lokacin waya ya tsada, in ya kai lokacin girba kudin shi zai yi kasa, sai ka zo ka ce a'a wani ba ni tiya goma na daga wake, in wannan waken nawa ya kai a lokacin da yana kan gajanga, in ya kai ka zo ka girba, sai ka wai haddade mai iyaka, in ka huto kai kuma sai ka je ka saida shi a kudin da ake saida shi a lokacin nan yana tsadar shi, kana da yakinin in ya huto wannan waken in Allah ya sa yayi kudin shi baya kai irin wannan kudin wannan lokacin ba. Duka wannan idan ka dauka zaka gani da kai garar a cikin shi, kuma da kai nau'i na daga riba, to irin wannan abubuwan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya haramta sai dai a al'araya al'araya shi shine wani dan bangare kadan ka bada a baka abinda zaka iya ciyarwa abinda zaka iya ci da iyallanka da shi kabin lokacin naka ya huto wannan shi kadai ne aka bada dama kuma shine ake kiran shi da al'araya shine yake cewa al-muhaqala bai'ul haqqati fi sunbulha abinda ake kira da al-muhaqala shine sayar da zangarniya a cikin wannan inta zangarniya da abinci ka bada abinci a wannan zangarniya tana nan ta tashi sawawun zangarniya abinci ko kuma icce uwar dabino kace ka bada ta a baka shine ake kiran shi da al-muhaqala kamar yanda ni muka yi dai bayani wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na karshe a gaggauce karanta shi shine a hadisi biyu ne suka rage muna iya tsayawa a wannan wurin in Allah kai musati na gaba na yanzu tan hadisi ɗaya ne da sai mu yi da sashi saboda babi na gaba bawul araya ne insha Allah na'am na'am prodishi mik annan ya turo kayan shi kuma ai shi ai ba wannan ba saidawa akan uwar shi ne aka hana in ka sabko kayanka ka turo kayanka kai itilizan wannan kai itilizan produce miki kuma wannan kuma dubara kace kai ko mutane sun san da haka kuma suke saya wannan tsankarin shi ne da shi da wanda ya saida tsankarin shi da ubangijin shi amma dai mu bayanin da muke yi shi shine uwar icce da ƴaƴan icce akan ta shi shine aka haramta shi shine aka haramta kana da garka in ma ta dabino ko ta inabi sai ka ce a wani zo ka bani bushashshe dabino wanda yake bushashshe na baka garka ta dukkan ta to wannan shine aka haramta ko kuma wani yazo wannan shine muzabara ko kuma wani yazo yace a wani zo wallahi ina cikin wani dan matsala ina so in sai da duka wannan garkatawa alhalin abin da yake ciki ƴaƴan itacen da suke ciki busunna ba to wannan lokacin idan ka zo kuka yi bayani wannan shine aka hana mutun ya saya ko kuma ya saida dalilin mi saboda jahilcin abin da yake ciki babu tabbacin wannan ƴaƴan itacen sun kai zuwa da nasu ko busa kai ba kuma idan bus kai ba shi ya ci dukiyarka bil batil kuma ya cuce ka kai kuma kai asara shi kuma wannan abin addini ba a san shi shine abin da aka haramta wallahu ta'ala a'lam wannan mudaraba ake kiranta ita kuma mudaraba halakci a cikin shari'a halakci a cikin shari'a shi shine zan baka kasuwanci ne kai kahi ne iya kasuwa ni ne mai kuɗi amma dai afwan shi shine mai kuɗi kuma shi dan uwan shi ya yi shi iya kasuwa bai da jari sai ka ce to wani zo wannan kuɗin da gare ni ina da miliyan 5 zo in baka ka tai ka dora akan kasuwa amma dai ka sani riba idan aka samu za a hudda zaka hudda wahalhalin da kai idan ka hudda wahalarka na tsaran shago ne na tahiya sayin saro kaya da saidawa in ka hudda wannan wahalarka sai ka ce a'a akan kaya kaza da muka dauko muna da riba ta jikadari wannan jikadarin sai ku yi ittifaki a ciki zan mu ringa rabawa tsakankaninmu kenan duk ribar da aka samu in jika 25 aka samu kenan za ku raba ta gida biyu kai ya dauki rabi kai ka dauki rabi kenan dukiya ana juya ta kai ka samu shi ya samu wannan yana cikin babu ta'awun babi ne wanda yake na taimakakkeniya akan ma'arufi wannan kuma shari'a ta tabbatar da shi kuma abu ne wanda ana san shi kuma da a ce masu halinmu suna irin wannan abubuwan wallahi da abubuwa da sun rage wa mutane da yawa wani ya iya kasuwa ka taimaka ka bashi a zo a juya a yi abin da ya kamata Allah da tar da mu lokacin sallah ya dan gaba to sai minti uku na'am wannan haramun ne wannan haramun ne wannan hatta da kai malaman da suke sannafa shi bangaren riba haramun ne kudi da ruwa ne wannan bai kamata ba Allahu a'lam abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana ilimi ya ƙara mana lafiya da abinda lafiyar za ta ci Allah ya gafarta mana ya gafarta ma uwayenmu da kakanninmu Allah ya sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu Allah tara mu kamar yanda muka zauna a wannan zauren Allah ta da mu kalkashin inuwa ya sake tattara mu kalkashin inuwa shi ta al'arshi Allah biya mana bukatun mu na duniya da lahira ya taimake mu duniya da lahira Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atayta wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka innahu la yuzillu man walayta wa la yu'izzu man 'adayta tabarakta rabbana wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك